الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a 10 ga watan Jumadal Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 25 ga watan 12 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
bana mutune wani yake bin shi bashi sai mutu to dai ki tsoron ya baki yan shi kudin za su yi aikin banza da su ne mai sadaka
wai misali mutun ne yake da haƙƙi akan wani na kudade kuma shi wanda yake da haƙƙin Allah ya masa rasuwa kuma alhali ga magadan shi to shi wannan wanda ake bi bashi wai sai yake ganin cewa in ya ba iyalin mamacin za su yi wani aiki na alfasha da waɗannan kudade wai sai yayi sadaka a madadin shi mamacin da yake da haƙƙin akan sa wannan sadaka ba ta yi ba ya ma kansa dole ya ba masu haƙƙi haƙƙinsu ina yake da tabbacin cewa in ya ba su kudaden za su sarrafa akan aiki na alfasha don haka wannan ba daidai bane dole ya ba su haƙƙinsu shi a inda ake yin sadaka da haƙƙin wani sai in babu shi babu nashi na kusa wanda yake magajin shi ka rasa a ina zaka same shi ka bashi haƙƙin shi ko ka ba waɗanda suke da gadan shi to anan ne zaka iya yin sadaka da gwalgwadan abin da yake na haƙƙin shi wanda yake kanka Ubangiji ta'ala zai sadar masa da haƙƙin shi kuma koda kai sadakar bayan wani lokaci idan ya bayyana dole ka bashi haƙƙin shi waccan sadaka kama kanka wannan ita ce iya a fatawar da malamai suka bada game da mutumin da haƙƙin wani yake kan shi kuma ya buga ya rasa inda zai hadu da shi to ne ya sadar mishi da haƙƙin shi na'am
bana kamar wani cikin wannan zaben da ake shi sai mu sai ki shi gaskiya shi bai da wanda zai ma da shi zaben shi yana da wani
to wai kasancewar kamar misali a irin wannan lokaci na zabe ma'ana mutum sai ya bada hujjar cewa shi ko bai gaba wanda zai zaba rashin wannan zabe akwai laifi ko babu laifi lalle maganar ka ce kai baka gaba wanda zaka zaba wannan kawai iya ra'ayi ne na mutum duk yanda za a yi akwai dama-dama in babu wanda yake na kwarai to akwai na dama-dama wanda yake dama-dama saboda kasancewar abubuwa ne suka riga suka hadu ga wanda yake na kwarai ga wanda yake dama-dama to na kwarai shi ya kamata ka zaba akan wanda yake dama-dama in kuma wannan tsantsar lalatacce ne wannan shi kuma dama dama ne zai iya kwatanta koda a ce misali zai iya kawo gyara kashi 10 a cikin 100 to shi ya kamata a mara ma baya akan wanda bannan shi 100 saman 100 ce misali saboda shi kullun abinda ake fama shine a kawo gyara a cikin al'umma kamar misali mafsada biyu ce suka bujiro maka kowace barna ce to amma wannan barnar ta hi dama dama akan wannan wanda ta hi dama damar ita ce za a aikata irtikabu akhaffin wannan dararai irtikabu akhaffin dararai kenan aikata mafi sauki daga cikin cutarwa guda biyu an gane ku kenan dan haka dai anan kowa yayi nazari kamar yadda Allah yake fada balil insanu ala nafsihi basira mutum yayi nazari ya ga wane ne ya fi dama dama wanda zai kawo ci gaba a cikin al'umma kenan a goya masa baya domin kullun dama shi musulmi famar da yake ya gusar da banna ya kawo abu wanda yake na kwarai kamar yadda manzon Allah yake fada man ra'aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi duk wanda ya ga aikin asha daga cikin ku manzon Allah yace yi kokari ya canza shi da hannun shi fa in lam yastati fa bi lisani idan ba zai iya ba manzon Allah yace to yayi kokarin canza shi da harshen sa idan ba zai iya canzawa da harshe manzon Allah yace fa bi kalbihi ya kyamaci abin da zuciyarsa sai yace wa zalika aba abul iman kenan maimakon abar lalatacce yayi rinjaye ya ci gaba da lalacin sa to wanda yake dama dama a cikin al'umma shi ya kamata al'umma su tashi su yi tsaye su mara masa baya domin a kawo gyara a cikin al'umma amma na haka mutun ya koma gefe ya ce a shi bai gaba kawai wanda yayi a ciki wana gaskiya yana da karancin kamar misali lura a cikin al'amura waɗanda suke na yau da gobe din yanda za a yi ka iya auna wato shine yake kira kamar misali ijabiyat da salbiyat na kowanne daga ciki wani yana da abubuwa kaza halaye na kwarai wani shi kuma sannan yana da abubuwa waɗanda suke sai ka auna kainan ka ga halaye na kwarai da na wannan wanne ne ya fi dama wanda zai kawo ci gaba ga al'umma wannan shi ne abin da ya kamata kowa ya yi na'am
kamar lokaci ana samun mutum mai dama dama a iya zaton da mutane suke mai
na'am
to amma kamar yanayi na siyasa sai zama to ko da an ɗauke shi take ko da an zaɓe shi take ne duk abin da ya samu zai mara mai yawanci da gidan wani da ruwan tsari
yawwa wai kamar misali wanda ana ganin dama dama ne to wanda in an zabe shi kuma zai mara ma wanda yake azzalimi to wannan bai yadda cewa a zabe shi saboda in an zabe shi ma an san ga inda zai kai mutane kwarai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin kitabul jihad shi ne duka abinda muke so mu gane duka waɗannan al'amura sababi ne iya shi wannan abinda ya shahi zabe sababi ne na a jefa ƙuri'a kuma babban abu shi ne a dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne addu'a da kyautata tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala laifukanmu wanda muka yi Allah ya yafe mana Ubangiji ya rangwamta mana ya zaba mana shugabanni na kwarai waɗanda za su taimaka ma addinin shi su taimaka ma al'umma su kawo tabbatar da adalci a ban ƙasa wannan shine babban iya abin da zamu yi kenan wanda muka ga dama dama mu jefa masa kuma mu yi ta addu'a zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu kaskanta kai Allah ya zaba mana shugabanni waɗanda suke na kwarai to amma dan makaucewar wasu daga cikin jama'a a yau saboda yanda sarrai yayi kanta a cikin zuciyarsu wayin kai addu'ar cewa Allah ya zaba mana na kwarai sai su ce a suna su shine na kwarai ba sa son wannan addu'a da cewa Allah ya zaba mana na kwarai sai kai sun ce maka wai nasin shine na kwara to kaga wannan makaucewar zuciya ta kai karshe darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul jihad mun tsaya ƙarshen wato ƙarshen babi na 157 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi yaki wato yaudara ne shine kamar yadda ake fada a Hausa ake cewa yaki dan yaudara ne ni ake nihi cewa duk iya yanda zaka iya naka zo da wani wayo da dubara yadda zaka dauki lumfashin abokin gaba ka gama da shi to wannan kar kai wasa shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da wannan hadisi cewa mu'minai su yi iya kokarin yin wani wayo da dubara yadda wato za su gama da abokan gabarsu kamar yadda malam ya zo mana da wato hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa halaka Kisra thumma la yakunu Kisra ba'da manzon Allah yace Kisra ya halaka sarkin Farisa kenan manzon Allah yace sannan babu wani Kisra da zai kasance bayan shi wanda kasancewar kamar yadda bayani ya gabata lafazin Kisra wato lafazin Kisra lakabi ne na masarautar Farisa duk wanda ya hau wannan kujera ta sarauta to shine ake masa lakabin da Kisra kenan yadda shi wannan Kisra yayi bakin mulki yayi abin da ya ga dama to babu wani Kisra wanda zai biyo bayan shi wanda zai yi irin abin da shi daga shi an kare kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace thumma la yakunu Kisra ba'da babu wani Kisra bayan shi saboda da aka karya su daular ta koma karkashin daula ta musulunci daga nan an kare sannan yace wa qaisarun la yahlikanna manzo Allah yace shi ma qaisar wato da sannu zai hallaka shi ma zai gushe in ya gushe thumma la yakunu qaisaru ba'dahu manzo Allah yace shi ma babu wani qaisar bayan shi Kaisar lakabi ne na masarautar wato Rum. An gane ku sarkin Rumawa shine ake kira da Kaisar. Wannan duka wato albishir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu'minai game da yadda daula ta musulunci za ta ƙara fadada Allah zai daukaka musulunci akan kafirci. Wanda in aka ce Farisa da Rum a wancan lokaci kamar yadda a yau ake fada Russia da America ne wanda dai su ne dai manyan kasashe a doran kasa waɗanda suke ji da karfin mulki da kuma tattali wanda yake na yaki to haka waɗannan dauloli a wancan lokaci daula ta Farisa da daula ta Rum su ne manya a doran kasa to shine manzo Allah yake bada labarin cewa lalle wato Kisra ya halaka manzo Allah yace babu wani Kisra bayan shi haka shi ma Kaisar sarkin Rumawa zai halaka manzo Allah yace sannan shi ma bayan shi babu wani Kaisar kenan gaba ɗayan daulolin nan za su koma karkashin daula ta musulunci kuma haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari haka lamarin ya wakana saboda wahayi ne daga Allah subhanahu wataala manzo Allah yace wala tuqsamanna kunuzuhuma fi sabilillah manzo Allah yace dukkan taskokin su na dukiya gaba daya manzo Allah yace za a karkasa su a sarrafa su a hanya ta daukaka addinin Allah duk abin da suka tara na ganima manzo Allah yace zai zama wato duk abin da suka tara na dukiya zai zama ganima ce wato ga jama'a ta musulmi shine lokacin Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan aka kariya wato shi Kisra wanda aka zo da hular kwanan shi kamban shi wanda yake sawa na zinare aka zo da shi gun Umar Allah ya kara masa yadda aka kawo aka ajiye masa Umar ya dauki wani kara wani hakki wani icce sai ya ringa juyawa ya ringa juyawa ya ringa juyawa yana al'ajabi Umar sai yake cewa wallahi wanda ya dauko wannan kambe na wannan sarki ya kawo mana manzo Allah wannan Umar yace wallahi amintacce ne a cikin al'umma sai wani ya tashi daga cikin sahabbai jama'ar sai yake cewa ai kasancewarka amintacce shine yasa mutane suka zamanto amintattu inda a ce ka lalace inda a ce kai ba haka bane to da ba inda za a yi su zo da ita dan haka kasancewar dushiwa gabanni gwalgwadan yanayin talakawansu ne in talakawa suka zamanto na kwarai sai Allah ya kawo shi wa gabanni na kwarai in talakawa suka lalace sai Allah ya kawo musu wanda suka fi su lalace wanda za su dandana musu ukuba to shi yasa muke kira ga jama'a cewa mu ƙara jaddada tuba mu zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala mu roki gafara ta Ubangiji kuma mu yi kokarin gyara halayenmu domin Allah ya canza mana ya kawo mana shugabanni na kwarai to shine sai ya ce wasammal harba kud'a wato manzo Allah sai ya ambaci cewa shi yaki wato yaudara ne me yake nihi kenan wayo ne da dubara kai yadda zaka dau lumfashin abokin gaba wato domin ka gama da shi kamar yadda Aliyu Allah ya kara masa yadda sun yi mubaraza da wani arni shi ya fito Aliyu ya fito ana tunkaruwa za a hadu da juna Aliyu sai ya zabura sai ya daga murya sai yake cewa a ni ba mutum bi ba na fito da su waiwayawar da yake kafin ya waiwayo Aliyu ya gama da shi ta ni ba da mutum bi ba hono ce zan fito ni da mutum daya wadin da yake shi wancan sai ya juya ya gani ne ni juyawar da yake kafin ya waiwayo Aliyu Allah ya kara masa yadda sai ya samu damar gamawa da shi to dan haka shine anan manzo Allah yake ya ambaci yace yake cewa alharba wasamma alharba kudua ko kuma kace khada'a wato yaki manzo Allah ya ambace shi da cewa yaudara ne kenan wayo ne da dubara mutun yayi yanda zai gama da abokin gabansa dan haka dai wannan ladabi ne daga cikin ladabin jihadi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kenan mu'minai su yi kokarin wayo da dubara yadda za su gama da abokan gabansu zamu tashi babi na gaba qala al-musannif rahimahullahu ta'ala باب الكذب في الحرب قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة قال وأيضا والله لتملنا قال فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يسير أمره قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله Malam Allah ya ji kansa na fada wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin ƙarya wato a wajen yaki shin tana halatta ko kuma bata halatta misali lokacin da ake yakar abokan gaba shin ƙarya tana halatta a wannan lokaci ko kuma bata halatta shine kenan anan malam yayi babi wanda yake mai zaman kansa baban da ke bayani game da hukuncin ƙarya fil harbi game da yaki shin tana halatta ko bata halatta shine anan malam yazo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake fada yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya fada ga sahabbansa yace malli Ka'ab ibn al-Ashraf manzon Allah yace a cikin ku wane ne zai iya gamawa da Ka'ab ibn al-Ashraf wanda Ka'ab ibn al-Ashraf wani jigo ne daga cikin Yahudawan Madina wanda suka yi yarjejeniya suka yi alkawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na zaman lafiya amma a ƙarshe miyayi shi Ka'ab ibn al-Ashraf ya warware wannan alkawarin da yake tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana iza wasu makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yana taimaka musu akan yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma ya ci gaba da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zambo to shine anan manzon Allah sai sanarwa a cikin sahabbansa yace malli Ka'ab ibn al-Ashraf a cikin ku wane ne zai iya ma zai iya yi mana maganin Ka'ab ibn al-Ashraf an gane ko alu sai manzon Allah yace faqad a'adha Allahu wa rasula jumla ta alidiyya kenan illar da ta sa manzon Allah ya nemi cewa wane ne zai iya mana maganin sa domin ya cutar da Allah ya cutar da manzon sa an gane ko ya cutar da Allah ya cutar da manzon sa tare da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da daukaka ba wanda ya isa ya cutar da shi amma cutar da addinin Allah da cutar da bayinsa wannan tamkar ka cutar da Ubangijinka subhanahu wa ta'ala ne an gane ku dan haka kenan shine kamar yadda a wani hadisi sahihi Ubangiji ta'ala yake fada da kansa yake cewa yu'dhini ibnu adam dan adam yana cutar da ni yasubbu ad-dahara domin yana zagin zamani Ubangiji ta'ala yace wa ana ad-daharu alhali kuma ni ne zamani domin ni nake juye dare da yini to dan haka kasancewar nan da yace fa innahu qad a'adha Allah wa rasula ya cutar da Allah ya cutar da manzon sa domin duk wanda ya cutar da musulunci to ya tabbata ya cutar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine a lokacin nan Muhammad ibn Maslama al-Ansari Allah ya kara masa yadda sai ya fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah yace ya manzon Allah atuhibbu an aqtulahu ya rasulullah kana nihin ne cewa na kashe shi na gama da shi kana nihi ne mu gama da shi yace atuhibbu an aqtulahu ya rasulullah yace ya manzon Allah yace kana nihi ne cewa wato na kashe shi in na samu dama akan shi qala na'am manzon Allah yace kwarai haka nake nufi to dan haka kasancewar duk lokacin da magana ta zamanto magana ce dunkulalliya wanda tana iya daukan abubuwa da dama to ya kamata a nan mutum yayi istinsar ka tambaya me ake nihi tunda manzon Allah ya ce malli Ka'ab ibn al-Ashraf wa zai yi mana maganin Ka'ab ibn al-Ashraf to kaga anan shi sai ya tambaya sai ya ce to ya rasulullahi kana nihi ne na kashe shi manzon Allah ya ce masa kwarai qala Jabir Allah ya kara masa yadda ya ce fa atahu wato Muhammad ibn Maslama Allah ya kara masa yadda wato sai ya kokari ya je ya samu Ka'ab ibn al-Ashraf kuma cikin dare ya je ya same shi fa kala sai yake fada masa yace inna hadha ya'ni an-nabi ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kada annana yace masa wannan mutumin wallahi ya wahaltar da mu lafazin annana an ciro shi ne daga al'ana al'ana bi ma'ana at-ta'ab wal mashaq wahala kenan kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haka can cikin suratu ali imran waddu ma anittum asalin kalmar daga al'ana ne in aka ce al'ana ita ce wahala mashaqqa kenan kada annana wato ya wahaltar da mu wasa alana sadaqa kuma bayan haka kuma ya nemi cewa wai sai mun bashi sadaqa Ka'ab sai yake cewa wa aidan kuma bayan wahaltar wanda ya muku kuma ya nemi hallo ku bashi sadaqa yace wallahi la tamullannahu yace rantsuwa nake da Allah dole ku kosa da shi dole ku kosa da shi kenan kalimar wallahi la tamullunahu fada ce ta shi Ka'ab ibn al-Ashraf tunda shi abin da ya fada masa farko yace masa wannan mutumin yana nihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada annana ya wahaltar da mu wasa ala na sadaka kuma waye nemi cewa mu bashi sadaka shine yace wa aidan yace dada kuma duk wahalar da ya baku kuma hallo so yake ku dau wani abu ku bashi sadaka sai yace wallahi la tamullunahu yace lalle ne yace dole ku kosa da shi to anan shi ba magana bace bata ƙarya saboda kasancewar anan kamar jurayi da kamar wanka ne tunda kalmar tana daukan ma'anoni da ban yake nihi annana ya wahaltar da mu kenan ta hanyar umarni da hani wanda ya isar mana a madadin ubangijin shi dan haka shi mumini ake kiran shi baligi mumini baligi ake kiran shi mukallaf idan aka ce mukallaf abun dora ma aiki mai wahala domin asalin kalmar an ciro ta ne daga kulfa idan aka ce kulfa shine wato almashakka wahala shi kuma game da umarni da hani to akwai wahala sai namijin gaske kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa inna halaka bi wannan yake cewa wasta'inu bis sabri was sala wa inna halaka biratun illa 'alal khashi akwai wahala kai ga anan kenan da yace kada annana ya wahaltar da mu kenan ta hanyar umarni da hani kaga wannan ba wahala bane domin duk abin da kai sakamakon zai dawo kanka a gobe kiyama ko kuma tun daga nan duniya kafin makomaka lahira saboda duk abin da kai na da'a ga ubangiji subhanahu wataala na abin da yace kai ka kwatanta abin da ya hane ka ka hanu ba wahala bace ba kai kasancewar amfanin yin da'a ga ubangiji subhanahu wataala zai dawo kanka a nan duniya da makomaka lahira inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha kaga kenan anan ba ƙarya bace ba sannan sai yace wa sa'alana sadaqa wato ya tambaye mu mu bashi sadaqa shin in muka bashi shine zai ci a zai azata inda Allah ya ce a saka tunda haka Allah ya ce masa kuzmin amwalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim to shine ya masa irin wannan kalima wanda a zahiri ba ƙarya bace ba kala sai yace wato sai ya fada masa sai yace fa initta ba'anahu yace in har muka bi shi fa nakarahu an nufariq an nada'ahu yace dan haka yace mu muna kyamar mu bashi mu rabu da shi yace hatta nanzura ila ma yasiru amruhu muna da yubin shi ne dai muna sanya ido mu ga yaya lamarin shi zai kasance kaga ni tunda cewa ai fa in to ai ba yanda za a yi damun su sahabbai su so rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace fa in ittaba'anahu yake cewa ko kuma kamar yadda yake cikin wata nuska yace wannan kadittaba'anahu haka yake a cikin wata nuska tabbas mun bi shi ne fa nakarahu kuma muna kin annada'ahu mu bar shi mu rabu da shi hatta namzura ila ma yasiru amruhu, har akai dai lokacin da zamu ga yaya lamarin shi zai kasance. Qala Jabir yake cewa falam yazal yukallimuhu, Muhammad ibn Maslama bai gushe ba, wato yana ma shi Ka'ab ibn al-Ashraf hira, shi ko yana jin dadi, domin me yasa? Yana ganin cewa an bata makiyin shi. Hatta stamkana minhu, har ya samu wata dama akan shi, sai da ya huto da shi, ya huto da shi daga cikin gida, suka tafi can gefe, sannan ya gama da shi, fakata lahu, sannan ya kashe shi a cikin dara. So kasancewar anan malam ya zo da shi wannan hadisi domin fa'idantar da mu cewa lalle wato ƙarya a wajen yaki wato tana halatta, wanda lalle hakikanin ƙaryar tana halatta, kamar yadda shi Muhammad ibn Maslama, kamar yadda yake cikin wata riwaya, kafin ya tafi ya nemi izini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ni zalli ana akula, yace ya rasulullahi ba ni izini in faɗi duk wani abin da naga zan iya faɗa domin na ja hankalin shi. Kala manzon Allah yace masa kul, ka faɗi duk abin da kake so. Kenan tunda ya san lalle dole sai yayi wasu maganganu wanda su ba haka bane ba, kenan akan wannan gaba wadda tana cikin wata riwaya, kenan shine wannan yake iya yake fa'idantar da mu, wanda hakikanin ƙarya mutum yana iya yin ta a al'amarin da ya shafi al'amarin yaki. Kamar misali, abokin gaba ya tambaye ku aka ne musoji nawa kuka fito da su, misali ku ba ku wuce ba 500, sai ka ce ai kusan 2000 muka fito da su, domin yin hakan zai raunana su, kenan zai jefa musu tsoro da firgici. To tare da cewa in har wato shirwayi da kaman wanka, abinda yana kama da ƙarya amma ba ƙarya bace, to in har zaka iya, to shine ya fi dacewa wato mutum ya zo da shi. Tare da cewa akwai hadisi yana cikin sunan Tirmidhi, hadisi ne sahihi, hadisin Asma binti Yazid Allah ya kara mata yadda take faɗa, ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa la yahillu al-kadhibu illa fi thalathin, ƙarya ba ta halatta sai a cikin abubuwa uku. Farko shine yace ta hadisu rajuli imra'atahu, hira da wato mutum zai ringa ma matar shi, an gane ku? A hira yanda zaka ringa mata, wannan yana halatta. Shi ma kuma ba in har akwai magana wadda zata iya daukan wasu huskoki na daban, ita ya kamata kayi, maimakon ka huto kayi magana wadda lalle ta tagariyar ƙarya ce. To shine yace ta hadisu rajuli imra'atahu, wato hira da mutum zai ringa ma matarsa. To anan misali dan karuwa da mutum zai yi a cikin zance babu laifi anan, li yurdiha, manzo Allah yace dan yayi kokarin yanda zai gamsar da ita ta mai kauya. Amma fa anan ana nihi matar shi fa, ba wanda kaje ba kake neman su, saboda wannan in ka fara da ƙarya ka zo ga sabanin haka ne, to ba inda za a yi zaman ku ya dole. Na biyu sai yake cewa wal kadhibu fil harb, wato da ƙarya a wajen yaki ita ma wannan halakaci. Na uku wa fil islahi bainan nas, haka nan sasanta tsakanin mutane waɗanda ba sa ga maciji, waɗanda suke gaba da juna, to suma wannan ba laifi a zancen da zaka yi na kaje ka faɗa ma wannan, wannan ka faɗa masa domin ka sulhunta tsakaninsu, ba laifi mutum yana iya yin ƙarya. Amma abin da ya kamata, maganar da zata iya ɗaukan wata ma'ana ta daban, to shi ya kamata, wanda tana iya ɗaukan fuskoki daban. Misali mutane biyu ne suna gaba da juna, sai ka je ka faɗa ma ɗayan ka ce wallahi wani fa yayi nadama, wani cikin nadama yake. To ai dama mumini kullun cikin nadama yake a cikin ayyukan nan, wani kawai sai addu'a yake maka, addu'a yake maka ta alkhairi. To ai dama mumini a kullun yana addu'a ga ƴan uwansa mu'minai, tunda muna faɗa a cikin tahiyya assalatu alayka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. To shine anan kenan, wannan hadisi yana nuna halaccin wato ƙarya. Dan haka al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa cewa wannan hadisi zahirin sa yana tabbatar da halaccin hakikanin ƙarya a cikin waɗannan al'amurra guda uku. Kina amma in har za a samu jirwayi da kaman wanka, abin da yana kama da ƙarya amma ba ainihin ƙarya bace, to shi ya dace mutum ya zo da shi. Haka Ibn al-Arabi al-Maliki shi ma ya tabbatar da cewa a wajen yaƙi yana daga cikin ƙarya wanda shari'a ta toke ta halitta, wannan ba laifi ana iya yi, saboda tabsasawa ne ga jama'a ta musulmi domin wato cimma biyan buƙatar su shine gamawa da abokan gaba. To shine a takaice kenan malam ya zo da wannan hadisi wanda shi maganganun da Muhammad ibn Maslama wannan al-Ansari yayi maganganu ne waɗanda suna ɗaukan wata ma'ana ta daban kamar yadda muka yi bayani. Kaga cewa ya wahaltar da mu, wannan mutumin ya wahaltar da mu, ba yana nihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wahaltar da su haka kawai ba tare da wani amfani, ba tare da wata fa'ida ba, ya wahaltar da mu kenan ta hanyar umarni da hani wanda ya isar mana a madadin Ubangijinsa. Saboda daman shi ayyuka na ibada akwai wahala sai wanda Allah ya masa dace, kuma na cewa ya roki cewa mu bashi sadaka, ai in mun bashi ba aljihun shi ba zai saka, a zai saka ta ne ga inda Allah ya yi umarnin a saka. Saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalin gidansa Allah ya haramta musu cin sadaka. Kaga shi yasa shi wannan kin da yaji wannan magana sai yake cewa wallahi latamullunahu, lalle ne dole ku kosa da shi banne bayan wahalar da ya baku, kuma har ya ringa neman cewa he kun dauki wani abu kun bashi. Kuma sai ya nuna masa cewa tabbas mun bi shi ne dai kawai muna kin mu rabu da shi sai mun ga yadda al'amarin shi zai kasance. Kaga ai daman su sahabbai ba sa son rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma me suke jiran su ga al'amarin shi, dama ai ya faɗa musu cewa musulunci shi zai yi galaba, kuma ba dan suna kokonto ba akan haka, an gane ko, ba dan suna kokonto ba, sun tabbata abinda ya faɗa, abinda ya faɗa gaskiya ce wadda take kasantacciya daga gun Ubangijinsa. Don haka dai a takaice wannan yana nuna halaccin wato yin ƙarya wato a wajen yaki. Tare da cewa akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kissa ta Abdullahi ibn Abi Sar, lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mubayi'a wato da wasu daga cikin jama'a, manzon Allah sai yake wato wani mutumin Madina sai yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzon Allah ya kame hannun shi ya ki bashi hannu su yi mubaya'a, sai yace halla au ma ata ilaina bi aini, yace me ya hana ya manzon Allah kai mana kyahuce da ido, kai mana ishara. Manzon Allah sai yace ma yan bagili nabiyin an yakuna lahu kha'inatul ayun, ai kyahuce bai dace ba ga annabin Allah saboda wani nau'i ne na ha'inci. To kasancewar shi hanin wannan yake banta ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi annabin Allah babu ƙarya a cikin al'amarin shi. Mu kanmu a cikin waɗannan abubuwa uku ne aka yi mana rangwame, aka yi mana rangwame, dan haka shi kawai iya abinda manzon Allah yake yi tauriya yake, kamar yanzu zai fita yaki, misali in yana so zai yi gabas, zai kai Farmaki gabas, manzon Allah sai ya ringa tambayar jama'a, wai yaya mutanen yamma suke, yaya kaza, kenan ku jama'a sai ku yi tsammanin yamma za a yi, sai ya ringa tambayar ku yaya waje kaza, yaya waje kaza, shi kuma alhali ga inda yake sanye, wanda sai an yi shiri an fita in tafiya ta zo gaf, sannan manzon Allah sai ya bayyana ma jama'a cewa to ga inda muke nihin zuwa, ba dan komai ba, saboda kada kafin ya fita a samu wani munafiki ya dauki labari ya kai ma waɗanda manzon Allah zai kai musu Farmaki. Dan haka yake yin tauriya shine sai ya kuye, in gabas zai yi sai ya nuna muku kamar misali yamma zai, amma bai fito ba karare ya ce muku yamma zai, a kawai dai zai ringa bincika ku labarin abin da yake wannan yanki, shi kuma alhali ga inda yake so yi, kamar yanda yake cikin hadisin Ka'b ibn Malik, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fita yakin Tabuka, manzon Allah ya musu tauriya cewa zai danyi wani bulaguro, sai da tafiya ta kusanta gaf sannan manzon Allah ya fito fili ya bayyana ma jama'a yace to ga fa inda zamu tafi Tabuka zamu tafi don haka kowa ya shiri tafiya ce mai nisa a tanadi abun hawa kuma a tanadi guzuri wanda yake mai yawa babul fatki bi ahlil harb قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لكعب بن الاشرف فقال محمد بن مسلمة اتحب ان اقتله قال نعم قال فأذلي فأقول قال قد فعلت واتو وانا مبابيني واندكي بياني جمد أبندي زود رمضان الله صلى الله عليه وسلم واتو نا كشن جلا جمد واتن دسكي ما أبو تا ياكي كينام أرنندا بابو وانا الكوالي سكانن سدمو منين زمن لافيا an gane ko shine irin kafirin da ba musta'man ba kuma ba mu'ahid ba shine ake kira al-harbi wanda babu wata rajajjiniya tsakanin su da musulmi kuma ba kafiri bane na amana ma'ana wanda aka bashi amanar cewa yazo ya gama abin da yake ya koma garin su kamar yadda Allah ya faɗa wa ina ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana kenan dan haka su kafirai akwai waɗanda suke kenan an yi sulhu da su an kulla alƙawali na zaman lafiya da su to irin wannan ba a taba su matukar ba su warware alƙawali ba na biyu waɗanda suke almusta'amanu waɗanda mu'minai suka amintar da su wanda na daga cikin su ahlul zimma da sauransu to su ma waɗannan ba a taba su amma in aka ce wato kuffar ne waɗanda suke harbiyun waɗanda kenan akwai kawai yaki tsakanin su da musulmi wanda yau ma ana iya gwabzawa to shine anan yace babul fatki in aka ce al fatki wato shine kisan gilla kamar misali ka sandi mutum a buye ka gama da shi shine yace bi ahlil harb wato da waɗanda suke ma'abuta yaki kenan kafiran da babu sulhu tsakanin su da musulmi shine anan malam yazo da حديث جابر الله يكرم مسا يدا daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace malli ka'ab ibn al-ashraf wato wa zai iya yi mana maganin ka'ab ibn al-ashraf wanda in ka koma riwaya da ta gabata manzon Allah yace faqad a'adha Allah wa rasula domin ya cutar da Allah ya cutar da manzon sa kenan alƙawalin da yake tsakanin shi da mu'minai ya warware dan haka kenan ya rikida ya koma kenan kafiri wanda yake harbi kenan shi wanda yake kan alƙawali shine za a cika masa alƙawali amma duk wanda ya warware alƙawali to wannan kenan ya zama abokin gaba yau ma kenan ana iya gwabzawa da shi Muhammad ibn Maslama Allah ya karama sa yadda yace a tuhibu ana aqtulahu yace ya manzon Allah kana so ne na gama da shi قال ماذا الله يجي نعم قري حكا نكي نف قال سي شيك محمد ابن مسلمة سي يجي فأذلي فأقول يا رسول الله باني إذني إن فتا أبند زين إيا فتا نوا يود دبارة نما غنغنو دومي إنغما ديش ماذا الله يباش إذني شين سي يجي أمانا قد فعلتو ماذا الله يجي نعي أي كتا معنا نابك إذن kad fa'altu manzo Allah yace je kana baka izini duk abin da ka san zaka iya fada ka fada to kaga wannan gaba ita ce take fa'idan tadda halacci wato yin ƙarya a wajen yaki hakikanin ƙarya sai dai in zaka iya zawwa da maganar da zata iya daukan wata fuska ta daban to ita yafi dacewa ka zo da ita babu ma ya juzu mina lihtiyali wala hadari ma'a man yukushama arratu qala al-layth huwa ibn sa'd al-fahmi al-misri haddathani uqayl huwa ibn khalid an ibn shihab huwa az-zuhri an salim ibn abdillah ana abdillah ibn umar radiyallahu anhuma annahu qala in balaga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma'ahu ubayy ibn ka'ab bin qibal ibn sayyad fa huddisa bihi fi nakhl falamma dakhala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an-nakhl tafika yattaqi bi juzu'in nakhl wa ibn sayyad fi qatifatin lahu fiha ramrama فرأت أم ابن الصياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد فوثب ابن الصياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن واتوانا بابيني واندكي بياني جمد أبن دي زودة منزوح الله صلى الله عليه وسلم na abin da ke halatta na mutum yayi wayo da dubara yayi taka tsantsan an gane ko wayo da dubara ga mutumin da ake jin tsoron sharrin shi wato da bannar shi shine yace wal hadari ma man yukhsha ma arratu wato da daukan mataki game da mutumin da ake jin tsoron sharrin shi da muguntar shi in aka ce ma arra wato shine al'aib kamar yanda yake cewa an tusibakum minhum ma'aratun bighairi ilm kenan mutumin da ake jin tsoron sharrin shi da muguntar shi kenan akan iya wani wayo a san yadda za a gama da shi ko kuma a san yadda za a fahimci menene hakikalin lamarin shi shine yace babu ma yajuzu min al-ihtiyal lafazin ihtiyal an ciro shi ne daga al-hila hila shine wayo da dubara kenan abinda ke halatta na yin wayo da dubara wal hadari wato da daukan mataki game da man yukhsha ma'aratuhu mutumin da ake jin tsoron kenan sharrin shi da muguntarsa shine anan malam yazo mana da hadisin wato Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa in dalaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ma'ahu ubayy ibn ka'ab qibal ibn sayyad yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da ubayy ibn ka'ab wato sun tafi wajen ibn sayyad ibn sayyad wani yaro ne karami daga cikin yaran yahudawan madina wanda kasancewar har ma labari ya yado a cikin jama'a har ma na sahabbai suna ganin cewa shine dajjal shi ibnu sayyad saboda wasu abubuwa na sifofin dajjal yana da su labari da yawa su cewa ai shine dajjal saboda yana da wasu abubuwa na mamaki da yake zawwa da su yana da shaytanu wadanda suke kawo masa labarai to shine a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dan ya hakikance lamarin sa ya tabbatar da menene matsayin shi ibnu sayyad wannan yaran kamar yadda yake cikin wata riwaya a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi manzo Allah ya same shi tare da yara kankana suna wasa a lokacin nan ya kusa balaga amma fa bai balaga ba shi ibnu sayyad a lokacin nan bai balaga ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gunsa ba tare da ya tantance ba sai da manzon Allah ya bigi bayan shi da hannun shi manzon Allah ya dabe shi a lokacin nan manzon Allah sai yake ce masa a tashahadu anni rasulullah shin ka shaida ni manzon Allah ne wa nazara ilaihi ibn sayyad ibn sayyad sai ya daga ido ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa kana sai yake ce masa ashhadu annaka rasulul ummiyin ina shaidawa lalle kai manzo ne na jahilan larabawa wadanda basu iya rubutu da karatu ba yin aka ce al ummi wanda baya iya rubutawa balantana ya karanta wanda laraba wanda Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin su ummiyun ne basu iya rubutu balantana karatu dan haka shi ma Allah ya ambace shi da cewa annabi ne wanda yake al-ummi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ardh لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون shine sai yace a ashhadu annaka rasulul ummiyin yace na tabbatar da cewa lalle kai manzo ne na larabawa ba manzon mu bane shi ibn sayyad kuma sai yace ma manzon Allah a tashhadu anni rasulullah ka shaida ni ma manzon Allah ne wannan fa yana yaro karami ne kafin ya balaga manzon Allah sai yace masa amantu billahi wa rusulihi ni dai nayi imani da Allah da dukkan manzannin shi gaba daya a lokacin nan manzon Allah sai yake ce masa me kake gani manzon Allah ya tambaye shi me kake gani sai yake cewa ya atini sadiqun wa kadhib me gaskiya ne da me ƙarya suka zo mu da makaryaci an cudanye lamarin shi me gaskiya da makaryaci kenan akwai annabin Allah kuma akwai shaytani wanda yake bayyana a gare shi a wata riwaya kamar da take cikin musnad na al-Imam Muhammad sai yake cewa ina ganin wani mai gaskiya masu gaskiya ne biyu da makaryaci guda shine yake cewa manzo Allah sai yake cewa kulli da alaikal amr an gauraya maka lamarin ka kasa ganewa manzo Allah sai yace masa inni khabbatu laka khabi'an na boye maka wani abun boyewa manzo Allah yace masa fa ma huwa minene na boye wanda abinda manzon Allah ya boye mishi a hannun shi ya ji muke wannan fartaki biyo mata ati sama'u bi dukani mubi ibn sayyad sai yake cewa huwa dukh manzon Allah sai yake cewa iksa Allah ya nisanta ka falanta addu'a qadaraka ba yanda za a yi ka iya wuce wannan dai abinda ka faɗa tuni shaytani ya kwatanta mishi ga abinda aka boye amma ya kasa fada shi ko abinda manzon Allah ya boye masa suratul dukhan ne wani bangare ne nata shine sai yake cewa huwa dukh a lokacin nan a cikin jama'ar da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Umar sai yace idan li fihi an adriba unuka yace ya manzon Allah ba ni izini in sare masa wuya manzon Allah sai yace in yakunhu falam tusallada alaihi in har shine dajjal kin da ake fada to ba yanda zaka iya da shi domin wanda zai kashe dajjal shine annabi Isa alaihi salam in yakun huwa falan tusallada alaihi in har shine dajjal kin to kai ba zaka iya masa ba wa illan yakun huwa fala khaira laka fi katlihi in ko ba shi bane baka da wani amfani game da kashe shi bar shi ya gama zamanin shi ya wuce to shine a waccan kisa a waccan riwaya kamar yadda zamu iske ta shine anan wato a takaicin riwayar shi Abdullahi ibn Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Ubay ibn Ka'ab sun tafi gun wajen wato ibn Sayyad fa huddisa bihi fi naqlin aka ba manzon Allah labarin cewa yana can cikin wato garka cikin itace na dabino a can yake a boye falan ma dakhala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nahl lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin rukukin waɗannan dabinnai domin isa gunsa fafika yattaki bi juzu'in nakhli manzon Allah sai ya hadu yana kare kansa wato game da kututturan dabino manzon Allah in ya fura can ya koma bayan iccen dabino hallo manzon Allah sai ya gitta nan da maza hallo sai ya koma an gane ku yana famar ya je gun shi to amma baya so ya fito kai tsaye domin kariya angoshi so yake ya sante shi kenan ya mamaye shi gami ne ne yake manzo Allah sai yake kare kanshi da kenan kututturan dabino in ya bura can manzo Allah sai ya bura can shine yace fafika manzo Allah sai ya hadu lafazin fafika fi'il ne min afa'ali shuru ga ya can cikin suratu sadafa qafika masham bisuki wala anaq da can kuma cikin suratu qaha wa qafika yaksifani alaihima min waraqil janna ma'ana sai ya hadu yana kare kansa wato da kututturan dabino wa ibn sayyadin fi qatifatin lahu shi ko lokacin nan ibn sayyad wato yana kan wata katifa ta shi, lafazin katifa dai ita ce matalaq, katon fulo da ake a hau a zauna a kan shi, fihi ramrama, wato yana wani gungunin shi, in aka ce ramrama gunguni abinda sauti yana fitowa amma ba a fahimtar menene mutum yake faɗa. A lokacin nan fara'at ummu ibn sayyad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mahaifiyar ibn sayyad sai ta hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake famar ya kawo mamaya ga dan nata yana fakewa bayan wato kututturen dabino, da ta hango shi faqala, sai ta ce ya safi, ta ce ya safi haza muhammad, an gane ku ta kirayi dan nata, ana suna kizun masa lakabin safi, ta ce haza muhammad, ga muhammad nan fa. Fa wasab ibn sayyad, a lokacin nan ibn sayyad sai ya zabura ya miki ya bura, faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai yake fada yace law tarakat hubayna, inda ta kyade shi har mun kai masa mamaya to da al'amarin shi ya fito fili, da mun gane hakikanin labarin shi. Dan haka a can waccan riwaya kaga lamarin shi dai bai ida bayyana ba, dan haka manzon da Umar ya nemi a bashi izinin ya gama da shi, manzon Allah yace a in har shi ne hakikanin dajjal kin to ba yanda zaka iya da shi, domin annabi Isa alaihi salam shi ne zai gama da shi, kamar yadda yake cikin hadisi sahihi, annabi Isa alaihi salam zai sauka ranar Juma'a bayan la'asar a tsakanin fukafukan wasu mala'iku biyu, zai sauka a hasumiyar wani masallaci wanda yake babu wannan a can cikin Sham a nan Suriya, wanda kuma in ya sauka annabi Isa zai ringa neman dajjal, manzon Allah ya ce za su haɗe a babu Lut, ita ma tana nan cikin Sham wata gofa ce babu Lut, a nan za su haɗe, suna haɗewa take yanke dajjal sai ya narke tamkar yadda dalma take narkewa idan an saka ta cikin wuta. Dan haka malaminmu wani lokaci yake faɗa mana, wani ne wai mafarki ya zo ya wajen wani malami sai yake ce masa na yi mafarki ne zan kashe dajjal, sai ya ce masa maza daga nan ma wuce likita, ka za a je a bincika ka. To shi ne a nan ya ce law tarakat hubayyana, inda ta kyade shi manzon Allah ya ce to da lamarinsa ya fito fili. Kenan dai a taƙaice wannan hadisi yana nuna mana yadda ya halatta a yi wayo da dabara da duk mutumin da ake jin tsoron ɓarnar shi da muguntar shi, irin ƴan dabo bokaye da sauransu, to ya kamata a sande su, a yi ƙoƙarin yadda za a samu a ƙure su, a fito da al'amarinsu tsakanin cikin jama'a, a tabbatar da cewa tatattun magaryata ne duk waɗanda suka ruɗi jama'a irin wannan ƴan dabo bokaye da sauransu. Kenan haka ya kamata a yi wayo da dabara yadda za a ƙure su, kenan a bayyanar da al'amarinsu, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙoƙarin wato mamayar shi wannan wato ibn sayyad. babu rajazi fil harbi wa rafi'i sauti fi hafri la khandaq فيه سهل وأنس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة قال حدثنا مسدد هو ابن مسرحد ابن مسربل قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي عن البراء هو ابن عازب رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن العداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوتا. واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na halaccin yin waka wato a fagen daga. An gane ko a fagen daga ba laifi bane ba mutum ya ringa waka wa rafi'i sauti kuma da daga murya fi hafaril khandaq, wato a gina ganuwa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suka yi a shekara ta hudu da komawar sa Madina, lokacin da kafiran Quraishawa da Yahudawa da Banu Gadfan da sauransu suka yi kawance na cewa za su zo su zagaye Madina gaba ɗayan wanda ke cikin ta na mu'minai da jagoran su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za su fitar da su daga birnin Madina. To a lokacin da kafin su iso, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya samu labarin abinda suke nihin yi, ya shawarci sahabbansa kamar yadda Allah ya masa umarni, wa shawirhum fil amr, me ya kamata mu yi. Daga cikin sahabbansa wani ya bada shawarar cewa hanyar da za su tunkaro mu yi katar rami, ramin da doki ba zai iya tsallakawa ba, kenan dole za su taka birki. To wanda ya bada wannan shawarar Salmanul Farisi, wanda salansu ne na yaƙi su mutanen Farisa, yaƙi kafin yazo sukan zagaye garinsu da katar rami su yi ganuwa, wanda kenan doki ba zai iya tsallaka, amma duk wanda ya gangaro ya shiga kenan shi kuma za a iya gamawa da shi. Wanda daman kasancewar dawakai in suka shiga shine barna take yawa, amma in ɗaiɗaiku suka ringa shigowa kenan wannan a iya gwamzawa da su. To a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan shawara, aka ringa famar gina wannan katar rami, shine a Hausa ake kiran shi ganuwa kenan, khandaq. To a lokacin nan wato shine sahabbai suke daga murya, har ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna waka. Shine yace fihi sahal, akwai hadisi na Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, hadisin da zai iya zama a karkashin baban da hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma akwai hadisi na wato Yazid, wato daga Salama ibn al-Aqwa. To shine anan malam yazo da hadisin shi wato Al-Bara ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, yake cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmal Khandaq, yace lalle naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ranar yakin Khandaq, wa huwa yanqulu turaba, wato manzon Allah yana kwasar kasa. An gane ku da kanshi manzon Allah in an tona an buga da diga an yi rami, wannan kasa da ake kwashewa daga ciki a hudo ta waje, manzon Allah da kanshi yana kwasar kasar yana hudowa. Hatta wara turabu sha'ar sadrihi, yace sai da kasa ta rufe wato gashin kirji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga tsantsar adalci na shugabannin addini, wanda wannan kuma yana nuna mana kaskanta kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maimakon ya koma gefe ya sa ido cewa shi babba ne, a'a da shi ake aiki, bal ma aikin da yake a cikin jama'ar ba kowa ba yake iya abin da shi manzon Allah yake, har ma digar manzon Allah ya karba a ran nan manzon Allah yana tunawa da kanshi. To sai da ya kai kasa wato tarifi gashin kirji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yace hatta wara turabu sha'ar sadrihi, sai da kasa ta rufe gashin kirji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara'u yake cewa wa kana rajulan kathira sha'ar, shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mutum ne mai yawan gashi na jiki. Wa huwa yartajizu bi rajzi Abdullahi, manzon Allah yana rira waka ta Abdullahi, Abdullahi ibn Rawaha. Lafazin rajaz bahar ne daga cikin buhuri shar, an gane ku shine anan kenan ake nihin wakar gabaɗaya. Shine yace manzon Allah yartajizu yana rira bi rajzi Abdullahi, waka ta Abdullahi ibn Rawaha. Abdullahi ibn Rawaha shi yayi wakar, manzo Allah yake rera wakar, shine yake cewa Allahumma laula anta mahtadaina, ya Allah in ba dan kai ba, wato da ba mu shiryu ba, da mu san ba wacce ce hanya ta tsira. Kamar yadda mu'minai za su faɗa wa qadu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan haka shiryuwa a hannun Allah take hidayatu tawfiq, laula anta mahtadaina, in ba dan kai ba ya Allah da ba mu shiryu ba. Wala tasaddaqna, yace da ba mu yi sadaka ba, wala sallaina, da ba mu yi sallah ba. Kai ne ka mana wannan gaman katari, ka turo mana manzo na musamman, kuma ya kiraye mu zuwa hanyarka, kuma ka mana dace muka karba kiran shi. Wannan kenan ni'ima ce taka, wanda fadar haka tabbatarwa ce game da ni'imar da Allah ya mana, wato ni'ima wadda take ta musulunci, wadda babu wata ni'ima sama da ita, shine yace Allahumma laula anta mahtadaina. Ibn Rawaha yace ya Allah in ba dan kai ba, yace da ba mu shiri ba. Wala tasaddaqna wala sallaina, yace da ba mu yi sadaka ba, kuma da ba mu yi sallah ba, da ba mu san ba menene sallah, menene sadaka, duk da ba mu san su ba. Yace fa anzilan sakinatan alaina, ya ubangijin mu roƙonka muke ka saukar da nutsuwa akan mu. Wa sabbitil aqdama illa qaina, ya Allah ka tabbatar da dugadugan mu in mun hadu da abokan gabar mu. Kamar yadda mu'minai na farko haka suke wannan addu'a, rabbana afrigi alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Haka can kuma cikin suratu Ali Imran, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Shine yace wa sabbitil aqdama illa qaina, ya Allah ka tabbatar da dugadugan mu in mun hadu da abokan gabar mu, kar mu gudu kar mu ja da baya. Innal aada, a wata riwaya ana samun innal ida, idan aka ce al ida makiya, ko ka ce innal aada, lalle makiya, kad bagau alaina, wato sun yi shishigi akan mu, sun yi zalunci, sun tauye mana haƙƙin mu. Idza aradu fitnatan abaina, yayin da suka nihi fitina da mu, mu ko muka ki cewa mu juya hannun agogo bayan mu koma kafirci, mu kuma minki, suka ringa azautar da mu, suka ringa karbe mana dukiya. To shine wannan waka ta Abdullahi ibn Rawaha, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa rira ta, yana daga muryar shi wato a ranar yakin Khandaq, wanda wannan yana nuna mana halaccin daga murya da rira waka, waƙar da babu shishigi, babu ƙetare iyaka, babu wasu kalmomi waɗanda suke na batsa a cikinsu. Irin wannan waƙa ba laifi a cikin aiki na da'a mutum ya ringa yin ta, saboda tana ƙara ma mutum nishaɗi, shi kanshi kuma ta ƙara ma wani. Wanda a cikin hadisan da malam ya kawo, da hadisin da yake cewa akwai hadisin Sa'd ibn Sa'd as-Sa'idi, wanda shi ma hadisin a yakin Khandaq ne, manzo Allah yake faɗa Allahumma la aisha illa aishul akhira faghfir lil ansari wal muhajira, ya Allah babu wata rayuwa face rayuwa ta lahira, ita ce rayuwa ta haƙiƙa. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamu. Sannan sai yace faghfir lil ansari wal muhajira, ya Allah kai gafara ga mutanen Madina da su waɗanda suke muhajiru. To shine anan wato malam ya zo da wannan hadisi domin tabbatar mana da halaccin rira waka, wato a fagen daga, da kuma ɗaukaka murya, duka ba laifi bane. Babu man la yasbutu ala al-khayl, qala haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numayr, qala haddathana ibn Idris an Isma'il an Qais wa ibn Abi Hazim عن جرير وابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهه ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da baya iya tabbata a bayin duki me ya kamata a yi shine a yi masa addu'ar cewa Allah ya tabbatar da shi an gane ko malla yasbutu ala alqaili wanda baya iya tabbata a bayin doki kina wanda bai iya hawan doki ba to me ya kamata a yi sai a roki Allah subhanahu wataala wato ya tabbatar da shi shine anan malam yazo da hadisin Jarir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake fada ma hajabani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama munzu aslamtu yace wallahi tun lokacin da na musulunta maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba sanya wani shamaki tsakani na da shi a duk lokacin da nazo kawai zan samu ganawa da shi ban taba zawwa maza Allah ya ci mini a babu dama a yanzu indai na nemi ganawa da shi sai na gana da shi shine yace ma hajabani nabiyyu sallallahu alaihi wasallama munzu aslamtu kenan bai taba shamakanci tsakani na da shi tun lokacin da na musulunta wanda wannan hadisi sai ka sanya shi layin hadisan da suke nuna fadla ta wannan sahabi Jarir ibn Abdullah al-Bajali tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani hijabi duk lokacin da ya nemi ganawa da shi manzon Allah yakan gana da shi sannan yace kuma bugo da kari wala ra'ani illa tabassama fi wajhihi yace manzon Allah bai taba gani na wato face sai yayi mulmushi a fuskata nan kenan ana kiran shi iltifat domin shi iltifat wani lokaci yakan kasance kenan min al-khitab ila al-ghaiba ko kuma min al-takallum ila al-ghaiba ko kuma min al-ghaiba ila al-takallum kaga anan me ya kamata yace wala ra'ani illa tabassama fi wajhihi maza Allah bai taba gani na face sai yayi mulmushi a fuskata duk lokacin da muka hadu manzon Allah sai ya mun mulmushi wanda yin mulmushi ga wani yana nuna so da kauna kasakan ma mutum huska kai masa mulmushi to wannan yana nuna cewa akwai son ka da kaunar ka a cikin zuciyar shi kamar yadda wannan ita ce dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dan haka manzon Allah ya kwadaitar da mu cewa mu'minai junanmu ya zamanto yana mulmushi ga juna tabassumuka fi wajhi akika sadaqa mulmushin da zaka yi ma dan uwanka kana da ladan sadaqa kamar yadda a hadisin da manzon Allah yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf sai yake cewa walau anta laqa'a akhaka bi wajhin qalil manzon Allah yace kada ka ga kankantar aiki na alkhairi ko mun ka dankin shi manzon Allah yace kada ka rena shi manzon Allah yace koda mulmushi ne zaka yi a cikin huskar dan uwanka domin mulmushin da zaka ma dan uwanka kana da ladan sadaka a gun Allah subhanahu wataala shine yace wala ra'ani manzon Allah bai taba gani na illa tabassama fi wajhihi face sai manzon Allah yayi mulmushi a fuskata ya mu mulmushi wala kad shakautu ilayhi Jarir yace na kai masa kukan anni la asbutu ala lakai cewa bana iya tabbata a bayan duki saboda ban iya hawan duki ba na kai masa kukan haka fadaraba bi yadihi fi sadari manzon Allah ya hangaji kirjina wato da hannun shi an gane ku shine yake nihin fadaraba ma'ana ya bigi kirjina da hannun shi ma'ana ya hangaje ni haka wanda wannan hangaza da manzon Allah ya masa wani nau'i ne na muda'aba an gane ku na yin wasa da mutum wanda wannan kuma yana nuna so da kauna saboda ba kowa ba zaka iya mishi wannan sai wanda kake so kake kauna wa qala sai manzon Allah yace masa Allahumma sabbitu ya Allah ka tabbatar da shi waj'alhu hadiyan mahdiya ya Allah ka maida shi mai shiryar da jama'a mahdiya kuma shiryayye ya Allah ka maida shi shiryayye mai shiryarwa wannan kenan akwai taqdim da ta'khir mahdiyan kenan shiryayye hadiyan kuma mai shiryar da wani wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Jarir ibn Abdullah al-Bajali kaga anan abubuwa na fadla kusan nawa ya tara abu na farko babu shamaki tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na biyu duk lokacin da manzon Allah ya hadu da shi sai ya masa mulmushi na uku ga addu'ar da manzon Allah ya masa cewa Allah ya tabbatar da shi akan doki take yanke da manzon Allah ya masa wannan addu'a take yanke ya kware akan hawan doki lokacin da za su kai hari wanda karma manta hadisin ya gabata sannan abu na hudu manzon Allah ya masa addu'a ta shiriya cewa Allah ya maida shi ya zamanto shiryayye kuma mai shiryar da jama'a. A takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana duk wanda bai iya hawan doki ba ba laifi mu roka masa Allah cewa Allah ya tabbatar da shi ya iya. Nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.